Hakanan kuma shugaban kasar ya ma bayyana kokarin da sabuwar gwamnatin suke yi a yanzu na sake tsugunar da wadanda rikicin Boko Haram ya shafa.
Kama mai girma gwamna da mutanen jihar Adamawa da kuma mutanen da bala'i na wannan ambaliyar ruwa ya shafa, kuma danka musu gudunmuwa daga gwamnatin tarayya a madadin mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari don a raba ma waɗannan mutane da bala'in ambaliyar ruwa ya shafa su. An samu ban nasara kwarai da gaske game da wannan yaƙi da ake da wannan ƙungiya na Boko Haram, musamman ma shi yanzu yawancin local government din da akwai local government da suke ƙarƙashin Boko Haram, amma yanzu kusan duka local government din nan an yi rukunin su ban Boko Haram, saboda haka an samu zaman lafiya, mutane suna koma.
Shi ko a jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Jibrilla ya mako ya ba wa shugaban ƙasar ne bisa wannan tallafi da gwamnatin jihar ta samu, inda mako ya bayyana ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi, to amma kuma ya ce wasu ayyukan sun fi ƙarfin gwamnatocin jihohi ukun da rikicin Boko Haram ya shafa, wato jihar Borno, Adamawa da kuma jihar Yobe, wanda don haka ne ma gwamnatin jihar Adamawa ta mika kukumbaran ta ga gwamnatin tarayya na neman naira biliyan 20 domin taimaka waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa a jihar.
To na farko muna so mu yi wa shi shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari godiya, domin lokacin da wannan abu ya faru na rubuta takarda kuma na yi maganganu a Economic Council, shi Vice President kuma ya mai alƙawari zai ga shugaban ƙasa, kuma ya gaya masa kuma ga kaya sun zo, kuma dole in yi wa shi DG na nema godiya, domin hakika ya san abin da yake, kuma mutum ne mai imani, kullum yana taimaka mana especially wayannan state ɗin na guda uku na Adamawa da Borno da Yobe, don haka mu yi musu godiya, Allah ya saka musu.
Kun taro a Maiduguri ko gwamnoni da kuma a wakilai na al'umma, ganin kan cewa mutane sun soma koma, sannan kuma kaman jihar ka ta Adamawa kaman bukatu ne, kaman biliyan ne kuke bukata domin a tallafa, ganin kan cewa 'yan gudun hijira sun yi yawa wanda suka koma garuruwansu.
To kasan mu Adamawa nan ne duk wani ɗan gudun hijira yake zuwa direct daga Central Africa, ya zo a kawo su Kamaru su shiga Nigeria ta Mubi, a kawo su nan Yola. Mu ba damuwa ma zuwan ba a inda za a aje su, kamar yadda kana maganan kuɗi, mun riga mun rubutawa shi shugaban ƙasa dole a gina musu gidajensu, a gaggera musu gidajensu, a gina asibitocin da aka lalatar da kuma makarantu da coci da masallacai na yan uwanmu da aka kona. So maganan kuɗi kuma dama a rubuce mun bayar kusan 20 billion ne muke nema, wanda za a mugai da za a taimaka wa mutane.
Ta gashi ku gwamnoni mai za ku yi gwamnoni waɗannan jihohi?
To a namu level muna namu gogari, kaga gwamnoni state ba kuɗi muke da shi ba, especially wayannan state uku ne, muna cikin state ma wanda suka fi talauci a Nigeria. So don haka abinda za mu yi muna yi daidai gwargwadonmu, amma dole ne federal government su taimaka mana, kuma sun fara da wayannan taimakon da suka mana, kuma mun gode wa shi shugaban kasa da kuma nema da kullum suna tsaye akan taimaka mana.
Kawo yanzu dubban rayuka ne dai suka salwanta sanadiyar wani rikici na Boko Haram, yayin da wasu miliyoyi kuma ke gudun hijira tun barkewa wani rikici yau fiye da shekaru 6. To sai dai kuma don ganin kawo ƙarshen wannan lamari ne ma ya sa shugaba Buhari ɗibar wa dakarun Najeriya wa'adin zuwa watan Disamba na su murƙushe mayakan Boko Haram, batun da ma muƙaddashin kakakin rundunar sojin ƙasar Kanu Sani Usman Kuka she kake cewa fa ana samun nasara a yanzu.
Akwai wurare da 'yan ta'adda na Boko Haram suke rike da su, duk mun karɓo su. Sannan kuma da kafin 'yan ta'adda na Boko Haram suke kai farmaki inda soja suke, yanzu sojoji suke masu kai masu farmaki. Akwai hanyoyin da suka ba a bi, yanzu sojoji sun buɗe sun cire nakiyoyin da ke nan, an buɗe hanyoyin, misali ta kama hanyar da ta fi daga Damaturu zuwa Biyu ta bi ta Bunyadi, an buɗe ta kuma an jaddada tsaro, haka ma tsakanin Damaturu zuwa Maiduguri da dai sauran hanyoyi dama. Mun karɓo ruwan su Bikwa, su Gambarun Gala da banki daga hannun 'yan ta'adda na Boko Haram. To ka ganin ana samun nasara kwarai da gaske.
Muƙaddashin kakakin rundunar sojin Najeriya kenan Kanar Sani Usman Kuka Sheka, kuma fata ma dai shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.